Nagode.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Sasha Hausani na muryar Amurka yake magana akan mitocin da suka hada da 2531 da kuma mita 41 cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin suma a Niger din FM da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. Haka kuma a can kuma su ta kasar Ghana za a iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma shafin mu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu kai tsaye ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Safinatu Sada Sodangi
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, kasancewa duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. Yau ma 1 ga watan Fabrairun shekarar 2018 za mu yi magana ne akan bambance-bambancen ciwon mura.
Wato ita wannan kwayar cutar flu din takan canza yanayi, takan canza yanayi saboda haka allurar da ake yi, rigakafin da ake yi kowace shekara ba lalle bane ya dace da ita kwayar cutar da take babbazuwa
a wannan shekara.
Saboda haka wani lokacin akan samu wannan akasi kamar yadda aka samu yayin tsamari. Yawanci kuma dama shi flu ya fi tsanani a yara kanana da kuma manya da suka
To sai kuma wani rahoto da aka yi na jan hankali wanda ake kokarin dakile dabi'ar shan taba sigari a duniya sanadiyar illar da take haifarwa.
Masu shan tabar sigari na cikin hadarin samun matsalar ciwon zuciya koda taba guda ne mutum ke sha a rana. Masana a Birtaniya sun nazarin bincike sama da 140 da aka yi.
Za mu tattauna da likitoci akan wannan batu na ciwon mura da kuma maganar illolin shan tabar sigari. Akwai ma sakonninmu na amsar tambayar ku ta Facebook da Twitter da ma Instagram.
To haka yake Safinatu, bisa sakonnin da kika ambata bari mu fara da su, inda muka tambaye ku shin me kuke gani game da ciwon mura ne ko kuma yaya kuka san rabe-raben su. Ga amsoshin wasu ku.
To sakon farko ya fito ne daga Dauda Idris dan Karai-karai, yace yau da gobe ciwon mura wata cuta ce dake damun mutane lokacin sanyi. Takan saka mutane yawan tari da zudda majina, takan saka ciwon kai da dai sauransu. Sai dai yawancin ciwon mura bai cika kwantar da mutum ba, akan yi shi ne ana tafiya.
A tsaye-tsaye kenan. To sai Ahmad Umar babban mutum yace salam yau da gobe, babban abin da na sani game da ciwon mura shine wanda zai hana ka walwala ko kuma walwala ko sukuni, zaka ji duk baka jin dadin jikinka.
Sai Abdulaziz Ibrahim Galadanci yace ni dai kan ban san komai akan ciwon mura ba, amma fa kullun tare nake da ita, idan na sha magani ma sai ta dallafa.
To fa to sawa kenan. Sai Omar Sule daga Niger ne wannan naga yace to VOA Hausa, wannan sai dai a tambayi likita ya mana cikakken bayani, saboda mu dai a lokacin shigar sanyi ko fitar shi to shi take yawan take yawan kama mu, kuma wani lokaci ma kana kwanciya a daki sai ka koma waje, to wannan ma yana kawo mura sai mu ji ta bakin likita, wato irin kwanan waje da kwanan daki canje-canje.
Sai Haruna Yusuf Daura yace assalamu yau da gobe, mura wata cuta ce wadda take kama mutum ta hanyoyi da dama, kamar yawan amfani da ruwan sanyi ko mutum ya samu canjin yanayi.
To sai kuma Umar Adamu Katagun yace to ciwon mura dai wani ciwo ne dake matakar tada hankalin wanda ya kamu da wannan cuta, kuma takan sa abubuwa da dama kamar zazzabi, ciwon kai, kasala da dai sauransu.
Sai Idris Abba yace ni dai matakar na sharuwa mai tsananin sanyi ko kankara ko maganin sauro mai hayaki, tabbas sai mura ta kama ni, dan haka na guje su dan kar da na kamu
maganin kar ai kar a fara. To sai kuma mu je ga Idris ko Abba yace ni dai
na karanta shi
Nasiru Kaino Hadeja Albani yace cutar mura kala-kala ce, domin wata takan kwantar da mutum tamkar zazzabi, wata kuma a tafi ake yin ta kamar yadda wancan yace
sai Abdulsalam mai walda damban yace salam yau da gobe hakika abinda muka sani akan ciwon mara shine takan sa jiri ciwon kai toshewar hanci da saka mutun kasala wani sa'ilin zubar da majina a tashi lafiya
to fa sai Abu Abdul Shakur Ahmed Umar yace alaji takan kawo mura misali mura dalilin shafa turare ko kuma zuba ruwan sanyi a tsakiyar kan mutum da sauransu
sai san da shehu sarki funtuwa yace ai komai dagulewa mutum yake ciwon kai zazzabi ciwon jiki da ma sauransu
balarabe sumayya ina ga sumayya balarabe cike yace gaskiya mura bata da sauki babu abin da bata sawa ciwon kai ciwon jiki zazzabi da sauransu sai dai Allah ya sauke mana
amin sai Bashir Nasiru yace ciwo ne da yake samuwa sakamakon sauyin yanayi daga sanyi zuwa zafi ko daga zafi zuwa sanyi
sai Usman Shitu Mahuta yace mura ciwo ne dake kama jama'a duk lokacin da aka samu canjin yanayi kadan daga cikin ciwon mura da ya kunsa yawan atishawa tari zubar da majina ta hanci ciwon kai zafin jiki kasala da kuma rashin samun dandanan abinci wato loss of appetite
to idan muka koma shafin mu na Twitter kuma @bodainkaibo yace ciwon mura wani irin ciwo ne wanda take kama mutum a kowane lokaci ko sanyi ko zafi kuma baya jin magani sam yana wahalar duk wanda ya cafka yana sanya tarin ciwon kai zubda majina shakewar makogoro zazzabi da dai sauran cututtuka marasa jin magani a jikin bil'adama
to ina ga Allah ya kyauta ta to kin sa ai mura kai akwai duka ne to bari mu kara karanta dai saboda yanayin lokaci sai mu abin nan cutar mura cuta ce wadda take takurawa rayuwar ɗan adam musamman wajen yin numfashi mai dadi da kuma zazzabi mai karfi sannan yawan shakar kura da kuma yanayin hunturu mai sanyi yana iya haddasa cutar inji @m24_ Garin Rijiya.
To Usman ya tattauna da wani ƙwararren likita dake zaune a nan Amurka don bambance mana rabe-raben mura da kuma ita kanta ƙwayar cutar da akan kira a turance da flu.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, Malam Usman.
Tawadawa muke magana Dr.
Dr. Mukhtar Aliyu ne daga Jami'ar Vanderbilt a nan Nashville, Tennessee.
To haka yake, to barka da warhaka.
Barka ka dai.
Kwana biyu lafiya ko?
lafiya kalau.
To masha Allah. Nace muna magana musamman maganar mura wanda kusan ce a Amurka din nan dan tsakanin nan ma abun yayi tsamari sosai sai muka ce to bari mu nemo masana harkar lafiya domin su bambance mana musamman kaga mu a kasashen mu akwai mura da muka sani dai mura da za a tafa cifacin hanci nan kuma sai gashi ana sai inji suna cewa flu nan mu kuma mu ce cold ce a can to muna son mu san menene bambancin ne menene mura din nan ne ma ya takeici
to ita flu wato ita ma kamar mura take amma mura ce mai zafi kuma ƙwayar cutar da take kawo ta daban take da ƙwayar cutan abinda muke cewa common cold wanda shine mura da muka sani yawanci shi ita mura flu tana zuwa ne da zazzabi mai zafi tana zuwa da ciwon gabobi da ciwon jiki da kasala da sannan kuma da sauran alamomin da ake samu a mura fashe-fashen hanci da ciwon kai da sauransu bambancewa tsakanin muran da muka sani da kuma mura flu yana da wuya kawai akan based on symptoms based on alamu saboda kalli mutum a ce wannan yana da flu wannan kuma yana da mura ne kawai likita kawai ya kalla ya duba ya ce wannan flu ne wannan mura ne yana da wuya yawanci sai an yi tabbatarwa
to menene yasa wannan karin maganan flu din nan da ake magana sai ta zama ta yi tsanani a wannan yanayin da ake ciki musamman a nan Amurka haka ga shahar an samu mace-macen wata yarinya wata 'yar shekara 15 a Georgia ga wata 'yar shida wani dan shida haka dai ga sunan wanda har da wata ma babban mace
haka ne wato ita flu mai wannan ƙwayar cutar flu din takan canza yanayi takan canza yanayi saboda haka allurar da ake yi rigakafin da ake yi kowace shekara ba lalle bane ya dace da ita kwayar cutar da take bazuwa
a wannan shekara
saboda haka wani lokacin akan samu wani akasi sai ga cewar an samu case na flu din an samu
ofiyan
da kuma yanzu da aka samu yayi tsamari yawanci kuma dama shi flu ya fi tsanani a yara kanana da kuma manya da suka wuce shekara 60 amma zai iya tsamari a koma wane ne
to misali wannan shekarar misali akwai wani abu na musamman wanda yake kila namunin yanayi da ya ja wannan murar koko kawai dai haka ne kamar yadda kai bayani
a wannan shekarar gaskiya wannan changing ne dai lokacin ne dai yazo
cewa
ita kwayar cutar da take zagayawa da kuma alluran da aka yi din ba a dace ba samu dace ba sosai sannan kuma wannan shekarar kaga ana sanyi sosai an yi sanyi sosai so sanyi yakan kara wannan din a tsamarin mura flu din saboda mutane sun fi zama a gida idan ana sanyi mutane
kowa ya buya
zama a cikin gida kowa ya boye idan mutum ɗaya yana da flu din sai ga tafi saurin bazuwa a
cikin gida
a tsakanin jama'a
to
wannan ma ya kawo
to amma misali kaman alamu da ake iya gani na kaman symptoms din a turance a wannan wannan kakar bana din nan da ake na wannan mura din akwai bambancin alamu da na baya da aka saba gani koko duk iri ɗaya ne alamun da ake gani
alamun duk iri ɗaya ne kawai dai tafi yawa ne bana an fi samun wannan din abinda muke cewa a turance cases an same su da yawa
rahotanninta
rahotanni sannan kuma da yake ta yi tsamari sosai mutane sun fi an fi samun mace-mace na ganin zuwa wannan satin wurin yara 37 a nan America
sun rasu
da wannan da ciwon flu ne amma duk wannan su symptoms din kusan ɗaya ne ciwon jiki ne da zazzabi mai zafi sannan daga baya na iya kawo pneumonia da sauransu har a zo ana kwanciya a asibiti
to amma misali kaman wannan allurar vaccine da ake ta maganan rigakafi din nan wasu suna cewa sun ki ne ma saboda wai chances ko kuma damar ta kare din bai wuce kaso 30 ba haka ne
to gaskiya da dan gaskiya kam dan ita kwayar cutar flu din tana yawan canzawa saboda tana yawan canzawa ita alluran kaman wannan ne kaman abinda a turance muke cewa guessing ne kaman canke ne su wanda suke suke alluran sai su okay so suna ganin ga irin kwayar cutar da za a samu
badi
saboda aka sai su yi alluran da fatan cewa wannan alluran za ta dace da
yanayin
ta kwayar cutar yanayin kwayar cutar to ba lalle bane a samu hakan amma kuma duk da haka yana da amfani a yi rigakafi din a yi allura
ya fi ba a yi ba
saboda idan mutum ya yi allura zai samu kariya sannan kuma zai iya kare wannan jama'a da suke tattare da shi wanda idan sun samu cutar za ta fi musu illa daga daukan wannan cutar
idan naga kaman akwai maganan kaso din nan da na kariyar wasu suna cewa wasu rahotannin sun nuna cewa ai wai kaso 10 ne ma a shekarar nan abinda zai iya karewa haka ne wannan rahotannin kuwa
a bana dai ba mu sani ba da yake shi kaso din ai yawanci sai an gama sai epidemic din
ya wuce
sannan ake duba lambobi a gani a shekarun baya zuwa 2015 tsakanin 2011 da 2015 kasan wurin 36% ne kaso 36 ne a cikin 100 da suka duba a shekara hudu tsakanin 2011 da 2015 wurin 36% ne kaso
36
amma yanzu amma bana ba mu sani ba ta kamar saboda ba mu san ya abubuwa
ya zai kasance ba to amma misali tsawon yanzu wannan season din da ake ciki tsawon yaushe zai dauka kila ana mutane za su yi tsammanin cewa akwai famuran nan har kila yan wata nawa zai iya dauka kuma wani irin mataki za ta iya kaiwa na karshe
yawanci murar tana wucewa daga idan sanyi ya wuce yawanci tana wucewa saboda haka daga nan zuwa watan March zuwa farko-farkon April za a iya samun wannan flu din
ya wuce
amma yawanci idan sanyi ya fara wucewa kwaya cutar ita kanta tafiya take yi kuma wannan babban kariya wanda bai yi wannan rigakafi din ba ya kamata ya je
yawa da tambayar da zan maki nan ce yanzu misali za a iya yin allurar rigakafin a yanzu haka
a kwarai kuwa kwarai kuwa ana za a iya yi in fact gara ai din akan ba a yi ba saboda
to zan iya misali yanda na aka ga cewa gashi nan tayi yawa din nan sai nace to ai nayi kila wata uku ko biyu da ya wuce sai in ce to tunda tayi yawa barin kara ana yin haka sau da yake
ba a karawa
wai irin kai karba din ne
alluran duk daya ne duk daya ce wa ta kowane shekara ana canza ta idan dai mutum yayi yawanci a wurin October ake fara yin allura lokacin sanyi ya fara shigowa
lokacin da ake kenan
sannan kuma allurar da za a yi baɗi da za a yi ƙarshen wannan shekarun October ita tana za ta ɗan yi bambanci da wadda aka yi bara saboda haka kowane shekara ne ake yi
to sau ɗaya dai mutum zai yi ta
sau ɗaya ake yi
to misali a ce yanzu misali ni ina da flu ta kama ni misali wani irin magunguna ne suke a ƙasa da za a iya mu
akwai maganin da ake bayarwa idan mutum ya fara zazzabi bai wuce kwana biyu ba 48 hours akwai maganin da ake ce masa muna ce masa Tamiflu shi idan an bada shi yana rage tsananin zafin ciwo saboda haka zuwa asibiti yana da amfani da wuri kafin wannan ne
da cika karfin mutum
a cikin wannan kwana biyu kafin kwana biyu su wuce sannan wayansu abubuwan da mutum zai iya yi shine idan mutum yana zazzabi din bai kamata ya je wurin aiki ba sannan bai kamata ya je makaranta ba kada ya je ya baza kwayar cutar a cikin jama'a
to yanzu misali zaka ga cewa idan cutar ta shiga jiki ta flu din wata irin babba illa ta yi saboda zaka ga cewa mutum da lafiyar shi da karfin sa kawai da ta kama shi kawai fafaf shikenan kawai sai a ce ai ya zo ya rasu akwai wani irin mugun illa da take shiga ta yau jiki ne
haka ne babban illan gaskiya ciwon pneumonia ne za ta iya kama huhu sannan idan ta kama huhu din sai mutum ya kasa numfashi sannan daga baya sai sauran kwayoyin cuta bacteria za su iya biyo baya yawanci idan an samu mutuwa daga ciwon flu din so da yawa yana tattare da pneumonia yawanci ciwon wannan pneumonia ne yake
kashewa to misali iyaye da kai maganan yara kanana iyaye me za su lura da shi a kan ƴaƴa su gane cewa kila wannan flu ta kama shi alamu
manyan alamun yadda muka ce a zazzabi ne da ciwon jiki da kasala da ciwon kai da face-facen majina da mura dai mai zafi amma tana tattafa da ciwon kashi da kuma wannan kasala sosai muran ta wuce kiman muran da muka sani
kamar na ji ana maganar ɗaukewar numfashi mutum in yana flu kamar wai akwai ɗaukewar numfashi ko kowace muran ma ana yi
wacce mamuran za a iya samu yawanci ita pneumonia din ba daga farko-farkon bane yawanci sai flu din ta ɗan kwanaki
a jiki
wannan zai iya biyo baya
to daga ƙarshe tambayar da zan ma shine yaya zan yi in kaucewa kamuwa da ciwo ne tun daga jama'a suna ta yi misali sai in ce kai anya kuwa musamman kaga ga wurin aiki ga makarantu ga wai dole ana haɗuwa da jama'a akwai yanda za a iya kare kai
gaskiya na ɗaya rigakafin allura yana da amfani na biyu wanke hannu mutum ya rika yawan wanke hannunsa idan kuna da kaman wurin aiki yawanci za ka ga kaman anan ana samun wannan alcohol
dan abun wanke hannun nan
daga mutum ya dan taba wannan sai
ka dan matsa ka wanke
dan matsa wannan yana da amfani haka sannan kuma marasa lafiya yadda muka ce yadda na yi bayani bai kamata su zo wurin aiki ba bai kamata kuma su je makaranta ba sannan idan mutum ya ji baya jin daɗi ya kokari ya je asibiti da wuri
a duba shi ya samu duk da yake dai na ce ma ta ƙarshe barin wurga guda ɗaya a can gida misali misali a gidajen Najeriya za ga munun mura da aka saba da ita wani mataki ake biya kare kai ko di iri daya ne
ita common cold ita mura yawanci da muke samu a can gida ita ba a sha mata maganin Tamiflu din shi Tamiflu din maganin mura flu ne ba
ainihin cuta
saboda haka yawanci kamar muran mu da ake ta gida yawanci ana cewa mutum ya samu ya huta kada ya fita sannan ya sha ruwa ya riga yawan shan ruwa sannan ya riga shan irin su maganin da zai rage zazzabin kamar su Panadol yawanci abin da muke wannan kenan da shayi da wannan mai dan dumi
to mun gode sosai Dr. Mukhtar Aliyu da lokaci da ka ba mu duk da kasancewar aiki yana yin yawa
to ni ke da godiya malam Usman
masha Allah a wuni lafiya madalla
ya ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki
To mun gode na Jami'ar Vanderbilt wato Dr. Mukhtar daga nan kuma Safinatu sai mu tafi mu saurari wani rahoto na musamman game da dakile shan sigari da ake ta faman yi a duniya musamman a nan Amurka game da illolin da take haifarwa
Masu shan tabar sigari na cikin hadarin samun matsalar ciwon zuciya koda taba guda ne mutum ke sha a rana. Masana a Birtaniya sun yi nazarin bincike sama da 140 da aka yi har suka gano cewa shan taba guda ɗaya kacal a rana tana ƙara janyo barazanar zuciya ta daina bugawa da kashi 50 cikin 100 tare da shanyewar gaba ko stroke da kashi 30 cikin 100 idan aka danganta da waɗanda ba su taba shan taba ba. Duk da irin binciken da aka yi na kusan shekaru 50 da ke nuni da irin illolin da ke tattare da zukar hayakin sigari, har yanzu mutane biliyan guda suna ci gaba da yi kuma mutane miliyan 7 ke mutuwa duk shekara a sanadin haka. Mutane da dama suna fara shan taba ne kafin su kai shekaru 21 da haihuwa. Yanzu kungiyar kula da lafiyar huhu na Amurka tana kokarin ganin jihohin Amurka sun ƙara shekarun da ake iya saiwa mutum tabar sigari zuwa
21.
Wannan zai haramta wa 'yan shekaru 15 zuwa 17 siya, don yawanci zuwa suke wajen abokansu a makaranta da suka kai shekaru 18 da haihuwa don su taya su siya, amma ba lallai bane su yi harka da waɗanda suka haura shekaru 18 ba.
Kawo yanzu jihohi 5 sun ƙara shekarun da ake iya sayarwa mutum tabar sigari. Bibiyar masu sha yana da muhimmanci ga cibiyoyin kula da lafiya da ke taimakon masu son dainawa tare da hana masu neman ɗaukar wannan ɗabi'ar. A ƙasashen da aka samu nasarar raguwa, kafa matakan ƙayyade tabar sigari ne ya yi tasiri. Daga cikin matakan har da ƙara haraji kan duk tabar sigari wanda hakan ya sa ta yi tsada musamman ga matasa. Sannan kuma aka haramta shan taba a waje da wuraren aiki da kuma tallarta.
We don't know if there is a single one strategy
ba mu da tabbacin dabarar da tafi tasiri amma idan aka wanzar da matakan ƙayyade tabar sigari na kungiyar dakile shan sigari ta duniya tare da na hukumar lafiya to haƙa tana cimma ruwa
if implemented as designed they do work
duk da raguwar shan tabar sigari a ƙasashe da dama ga kiryo ta ce ba ta ganin raguwar adadin mutanen da ke sha saboda yawan mutane karuwa yake kullum amma jama'a da dama da suke kokarin dainawa musamman idan suka yi amfani da sinadarin hana shan sigari suna yin nasara tare da kaucewa haɗarran da ke tattare da shan taba
ba duk wani mai shan taba ikon barin sha
Usman amin amin sigari taya irin su
kuma wahala kuma wahala bari gare ta
wallahi ai naci sai a hankali in ka dauki dabi'a guda daya a lokaci Allah ya sa mu dace duka mu fi karfin zuciyar mu
amin
to yanzu kan kai tsaye tawaya muna tare da likitan da zai warware mana babban illar shan sigari Safinatu ko da minti uku ne mu bashi assalamu alaikum Dr. Salu Ibrahim Koifa
wa alaikum salam wa rahmatullahi
barka da shigowa likita
barka da warhaka
ya barka ke ne ya aiki
wallahi lafiya lau to kaji dai abinda muka dan makala na wannan binciken rahoto na maganan shan sigari da yanda ake ta kokarin dakile shi muka ce to ko minti uku ne zuwa hudu bari mu ji shin menene babbar illar da sigari zamu yi la'akari da ita musamman kasashen masu tasowa da dama sai a hankali matakan lafiya inda suka ci gaba ma suna neman su rabu da ita
to shan sigari babban illarsa wato akwai dalilai da ya fi nasiga da ke jawo illa. Farko dai akwai dalilai da ya kasance saboda aibin shan sigari ita kanta sigari ko dai saboda wannan taɗin kwalta da ake sha ta can hayaƙi. To inda ka fi addaba a jikin mutum wurare uku ne, amma babu wani sashe na jiki da sigari da ba ta da illa. Na farko dai za ta fara da baki,
leɓe kenan,
ganyen warin baki da ciwo yawa da ciwo haƙori sannan kuma takan jawo kansa wato daji na makogoro, sannan huhu, kansa ta huhu wato daji na cihuhu, sannan da ciwo wanda yake yana addabar wato huhun kansa shi ba daji ba ne amma ciwo ne na samun wuyan numfashi wato akan ce da shi chronic bronchitis ko kuma emphysema. Wa'annan ciwon mutum zai kasance yana yawan tari da daddama majina, sannan kuma numfashi zai ta'azzare shi, zai masa wuya. Wato idan ciwon ya ci gaba ma har yana iya bugun zuciyarsa dalilin ciwon huhu din. To sannan kuma wato sashe na biyu wanda yake wato take addaba shi ne zuciya. Wato tana janyo wato zuciya ta daina bugawa, kuma tana iya zuciya ta dinga tsayawa, ko kuma a samu bugun zuciya wadanda kira da heart attack saboda dalilin da.
Dalili,
sannan kuma sashe jiki na uku da take addaba shi ne wato kwakwalwa. Takan jawo shanye wato rabin jiki na mutum wato stroke. Sannan kuma takan ƙara ƙarfin wato kansa ta kwakwalwa wato daji ke da na kwakwalwa. Sannan kuma takan tauye kwaya-kwayan haihuwa na mutum. Kasance tana rage yawan kwaya-kwayan haihuwa na namiji da na mace. Sannan tana rage wato garkuwar jiki gaba ɗaya. Ya kasance idan mutum ma ya samu rauni akan samu matsala wurin kafin ya warke.
Amin ya yi ƙasa.
Wato ita sigari babu wani sashe na jiki wanda ba ta da aibi, wanda ba ta da
aibi. Kafin lissafin zabi ya kai 12.
Yawancin mutum gaba ɗaya. Ƙwarai kuwa. Yawancin cuta gaba ɗaya wanda yake ba sinadiyar sigari ba ne. Idan akwai su mutum na shan sigari wato za ka wato tunzura wato cuta ɗin.
Za ka tsokano su.
Kamar da ciwon koda kana shan sigari ƙwarai kuwa za ta sa wato ciwon wato ya ƙara na aibi kenan. So da haka wato akan kawo ciwo a idanu ke kasance ganin su ya ragu da sauransu. So babu wani sashe na jiki
wanda
wato ita sigari ba ta da aibi a kai.
To likita a cikin ƙasa da minti da za ka iya gaya mana ya mutum kawai zai iya bari, masu cewa ba a iya bari, wahala cikin minti ɗaya ko ƙasa.
Gaskiya idan akwai niyya wato abu ne mai wuya, saboda kana da abin da ake ma addiction mutum ya saba da shi, wato abu ne mai wuya bari, amma idan mutum na da niyya wato zai iya bari. Sannan kuma akwai abubuwan da ake dabara ke cikin mutum wanda ke niyya ya bari, wato saboda wannan addiction ana iya samun nikotin patch wani abu na sinadarin
da kwakwalwa, sinadarin da ake likawa,
akwai shi wanda ake sanya a ajiye, akwai chewing-gum nashi, akwai chewing-gum wanda ake taunawa nashi,
akwai sweet.
Tunda kawai idan ka tauna ko an samu fatin za ka ji wato son ka sha ta bani ya ragu. Yanzu ma akwai abin da ake ce ma e-cigarette,
shi ma ana yi ja taimaka.
To duk wani abubuwan
kwarai lokaci ba zai bar mu ba, amma dai akalla na san mutane sun ji yanzu kan a madadin sai Julie Letters Gresham wacce ta bada umarnin shirin da injiniyan mu Mr. Voitech, sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa, mu zama lafiya, kasance da shirin yau da gobe in Allah ya kai mu gobe Juma'a.
ce kar ku kula da idan ta dai a sakarka daren jiya ne ta yanke hannunta da arska to ku yi ku ba ta halin ta go go Bambino.